Mi sauraro Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da Alfiya Muryar Zamani dauke da wani labari daga shulkwatar hukumar Hizba wanda yanzu haka muke kan gabar bibiyarsa domin tattaro dukkanin bangarorin da suke cikin al'amar. Amma dai abin ya samu asali ne daga yadda wata mai sana'ar toto ta dauko wata wato ainihin matashiya daga jihar Taraba bisa sahalewa da kuma yarda da amincewar iyayenta domin ta zo nan Kano su aikin wannan sana'a ta toto ta saida abinci tare da ita. To bayan kuma sun zo wannan jiha ta Kano ne sun ci gaba da wannan sana'ar ta saida abinci. Wannan yanayi da ake ciki kuma ya kaddara cewa jarin abincin ya kare, aka zo aka zauna hannu rabbana babu jari babu sana'ar abincin, ake ta faman kama-kama da ƴan dafa-dafe wanda ya zuwa yanzu tsawon lokaci a cikin wannan hali ake, inda ita uwar ɗakin ta lura da waccan matashiya da ta zo daga jihar Taraba ta fara ƴan tsalle-tsalle tana kuma ƴan kewaye-kewaye saboda yanda ta ce tana tafiya ta kwana ɗaya ko biyu, idan kuma ta neme ta sai ta rasa, har ma idan ta dawo kuma ta tambaye ta sai ta rinka bata wasu amsoshi waɗanda bata gamsu da su ba. Don haka ta ɗauko ta da kanta ta kuma kawo ta hukumar Hizba domin a bincike ta a ɗauki matakin da ya dace tare da ita da take matsayin uwar ɗakinta a nan Kano don ganin an yi wa tufkar hanci. To na tudu wani gangare kuma da bincike ya yi bincike sai aka samu a cikin ƴan kayayyakinta da take kullewa take ajiye da su a cikin gidan wannan uwar ɗaki nata, sai aka samu wasu magunguna waɗanda ake zargin magunguna ne na waccan cuta mai karya garkuwar jiki wato HIV, irin waɗanda ake raba masu lalurar suna sha lokaci bayan lokaci, wanda hakan yasa aka fara zargin ya Allah ko tana ɗauke da waccan cuta ce, har ma kuma take zuwa tana karɓar magani a ɓoye ba a sani ba. Ya zuwa yanzu dai ita wannan uwar ɗaki ta wannan matashiya ta yanke shawarar za ta maida ita hannun iyayenta, tunda dai wannan sana'ar abinci jari ya kare, kuma a kokarin da ake na ganin an farfado da jari ita kuma ga abinda ake zargin tana kokarin ta jefa kanta. Ya zuwa yanzu dai wannan ita ce gabar da ake kai dangane da wannan al'amari a bisa bincikenmu, kuma yanzu muna ta kokarin ganin mun yi tabin alli ko in ce mun zanta da bangarorin ne domin mu kawo mai sauraro cikakken yanda al'amarin yake. Illa dai dan tasgaro da muke ta fama da shi na samun waɗannan bayanai, amma dai ba za mu yi ƙasa a guya ba, za mu ci gaba da bibiya domin ganin mun yi tabin alli da bangarorin wannan al'amari ta yanda za a samu cikakkensa da kuma bayanansu domin dai ganin an yi abin da ya dace akan wannan batu. Ibrahim Abdullahi suran ɗinki akan mita 88.5 da FM Muryar Zamani.